sashen Hausa na muryar Amurka ke magana nan birnin Washington DC. Masaurin assalamu alaikum, barkamu da lokaci. Abdulaziz Agidi Taure ne tare da Sarfilu Hashim Gumel, muke farin cikin saki kasancewa tare da ku da dare yau Talata 30 ga watan Maris na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kasar Burtaniya da hadaddiyar daular Larabawa sun fitar da tsare-tsare da dokoki da kuma ayyukan da za su taimaka wa Najeriya wajen dawo da kadarorinta da aka sace daga kasar. Sai kuma jamhuriyar Niger inda za ku ji wani bayani akan wata sabon sanarwa da shugaban da ke kula da tsaron sabon shugaba Risa Agbulla akan shirye-shiryen da ke rantsar da sabon shugaban kasa Muhammad Bazoum yayin da cutar coronavirus ke cigaba da yin banna a duk fadin duniya. Kama kowace rana Talata, yau ma Mustapha Nasiru Batsari na tafi da rahoto na musamman, sannan muna tafi da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Sarfilu Hashim Gumel da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran duniya. Wani sabon rahoto da za a fitar yau Talata ya bayyana cikakken bayani game da asalin kwayar COVID-19. Ana iya samun yaduwar cutar daga jemage zuwa mutane ta hanyar wata dabba. Daftarin rahoton da kafofin labaran Amurka suka samu ya fada, fitar kwayar cutar daga ɗakin gwaje-gwaje abu ne mai matukar wuya a matsayin dalilin barkewar cutar, wanda aka fara ganowa tsakiyar garin Wuhan na kasar China a shekarar 2019, rahoton ya yi imani. Director General na Hukumar Lafiya ta Duniya, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya tabbatar a ranar Litinin cewa ya karɓi rahoton a ƙarshen mako, amma ya ƙi tabbatar da cikakken bayani a cikin daftarin kofin da kafofin yaɗa labaran suka gani, ciki har da kamfanin dillancin labarai na AP wanda ya fara bayar da labarin. Wasu 'yan bindiga ba a san ko su wane ne ba sun harbe wasu mata uku da ke aikin yaƙi da cutar shan inna Afghanistan, ɗaya daga cikin ƙasashen biyu da duniya tare da makwabciyar ta Pakistan, inda cutar ke ci gaba da gurgunta yara. Tashin hankalin na ranar Talata ya zo ne rana ta biyu da fara aikin rigakafin cutar shan inna na kwanaki biyar na bana a karon farko a ƙasar da ke fama da rikice-rikice, wanda jami'ai suka ce da nufin kaiwa ga yara miliyan 1 'yan Afghanistan 'yan ƙasa da shekaru 5 a cikin 32 daga cikin larduna 34 na ƙasar. Jami'ai sun ce matan da aka kashe suna ba da maganin rigakafin cutar shan inna ga yara a sassan Jalalabad, babban birnin lardin Nangarhar da ke gabashin ƙasar. Ba wanda nan da nan ya ɗauki alhakin tashin hankalin. Afghanistan ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar shan inna 56 a shekarar 2020, kuma tana jami'ai suka gano kusan mutum 2 da suka kamu da cutar a wannan shekara. Kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin ranar Litinin kan garin Palma da ke arewacin Mozambique, wanda ya fara a makon da ya gabata kuma ya sa dubban mutane tserewa. Masu tayar da kayar bayan sun ba da wata sanarwa a ranar Litinin ta hanyar kamfanin dillancin labarai na Amaq, suna cewa yanzu haka suna da iko da Palma, a garin da ke da kimanin mutane 75,000 ko mutane 55 sun mutu a fadan. Waɗannan ikirarin ba za a iya tabbatar da su ba. Kamfanin dillancin labarai na AP ya ce ya samu labarin ne daga mamallakin wani kamfanin soji mai zaman kansa da gwamnatin Mozambique ta ɗauki haya, cewa da yawa daga cikin waɗanda aka kashe a Palman an fille musu kai. A ranar Lahadin da ta gabata, jami'an Mozambique sun ce suna yakar 'yan tawaye a wurare da dama don sake karɓe ikon garin. Adadin ƙananan yara 'yan cirayen da ke wucewa tsakanin Colombia da Panama ya ƙara matuƙa, in ji hukumar kula da lafiyar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Litinin. Rahoton na UNICEF ya ce 'yan cirani ba su kai kashi 2 cikin 100 na waɗanda ke amfani da daji a shekarar 2017 ba. A shekarar 2020 yara sun kai kashi 25 cikin 100 na 'yan ciranan. Darien Gap yanki ne mai nisan kilomita 97 na daji mara hanya, wanda ke ba da hanya guda ta ƙasa arewa daga kudancin Amurka. Akwai ƙarancin abinci ko matsugunni a tafiyar mako guda, kuma 'yan fashi da dabbobin daji suna cin karansu babu babbaka. Mafi yawan bakin hauren da ke yin wannan tafiya sun fito ne daga Haiti ko Cuba, tare da wasu adadi kaɗan daga ƙasashen Afirka kamar Kamaru da Congo da ƙasashen Asiya ta kudu kamar India da Bangladesh da Sri Lanka. Shugaban ƙasar Brazil, Jair Bolsonaro, yayin garan Bawul ga majalisar zartarwarsa a ranar Litinin din da ta gabata, yayin da matsin lamba da ya kori ministansa na hulɗa da ƙasashen waje, wanda aikinsa ya kasance da ɗabi'ar nuna ƙiyayya ga duniya da ta sanya shi shan suka. Baya ga maye gurbin ministan harkokin waje Ernesto Araújo, shugaban ya sauya wasu ministoci uku zuwa wasu makamai, shugaban ma'aikata da ministan tsaro da kuma babban lauyan gwamnati. Sanarwarsa a shafin Twitter ya ce ya kuma naɗa sabon ministan shari'a da tsaron jama'a da sakataren gwamnati.
A gaida Sarfilu Hashim Gumel da kawo gumna labaran duniya ga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar da kuka ji a farkon shirin, za mu fara daga Najeriya, inda kungiyoyi masu zaman kansu a Najeriya sun dukafa wajen taimakawa gwamnati a ƙasar don ganin an samar da wani cikakken doka da tsari da za su dawo da dukiyoyi da aka kwato da ƙasashen ƙetare, musamman ƙasar Birtaniya da haɗin daular Larabawa, tare da haɗin gwiwa cibiyoyin haɗa-haɗar kuɗaɗe da ma waɗanda ba na kuɗi ba da ƙasashen biyu. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗa muna.
Wannan yunkuri na zuwa ne a daidai lokacin da wata kungiya da ke zaman kanta a Najeriya mai suna HEDA ta gabatar da bincikenta kan tsare-tsare da dokoki da kuma ayyukan cibiyoyin hada-hadar kuɗaɗe da ma waɗanda ba na kuɗi ba a ƙasar Birtaniya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda mafi yawan 'yan Najeriya da suka saci kuɗin gwamnatin ƙasar ke kaiwa waɗannan ƙasashe don siyar ƙaddarori. Dangane da wannan batu, Farfesa Abdullahi Shehu, ƙwararre a fannin bincike da ya shafi al'amuran halattar kuɗaɗen haram a Najeriya, ya mana ƙarin haske.
Makasudin wannan binciken da aka yi, an duba hanyoyi ne da dokoki a kasashen nan guda biyu, wadda in ka lura da yawa duk cikin kasashen duniya ba inda 'yan Najeriya suke tafiya kamar London da Dubai. To binciken da ya nuna a gaskiya waɗannan wuraren guda biyu su ne manya-manyan wuraren da 'yan Najeriya sun cika kaiwan kuɗaɗen haram, kuma akwai matakan dokoki wadda Najeriya da waɗannan kasashen sun ɗauka na sayar da irin waɗannan miyagun ayyuka, amma har yanzu sugune bata kare ba. Akwai abubuwa da yawa waɗanda ya kamata kasashen nan, muna da yarjejeniya tsakanin waɗannan kasashen guda biyu na hanyoyin da za mu yi bincike, kuma in kuɗaɗen mu sun je can a kwaso su. Amma babban matakin da ya kamata a ɗauka shine duk wanda yayi barna da yaro da kuɗi da abin nan a ƙasar Najeriya, ya kamata a gurfanar da shi gaban kotu. Kuma in aka gurfanar da shi gaban kotu, ayi kokari duk yadda aka yi kotun nan ta kammala shari'a. In kuɗaɗen nan za a kwashe ne a kwashe, in gidajen da ya saya ma koda a ina ne a kwashe, to zai sa mutane su rage irin wannan ayyuka.
To ko me yasa wankin hula ke neman kai ƙasar dare? Awwal Musa Rafsanjani shike zama shugaban kungiyar SISLA, kana jagora a hukumar Transparency International a Najeriya.
To akwai kin bin dokokin da suke haka din a yanzu a ƙasa, da kuma rashin cikakkun dokokin da za su ma iya tabbatar da cewa an hana satar ko kuma an dawo da su din an yi amfani da su don talakawa. Akwai mutanen da suna ga cewa sun fi karfin doka, kuma su 'yan mai ne, saboda suna cikin gwamnati mai zartarwa, saboda haka suna cin karensu ba babbaka. Wannan ina ɗaya daga cikin dalilan da yasa ba a samu nasara wajen yaƙi da irin wannan fatautin dukiyar zuwa waje. Abu ne wanda muke ta kira daga gwamnati tuntuni don ta yi kokari ta tashi tsaye, ta kawo dokokin da zai tabbatar da gaskiya da adalci wajen kwato waɗannan kadarori, kuma a yi amfani da su saboda Allah don ta taimakawa jama'a, ba wai a kwato su ba kuma a sake batar da su ko kuma a sake sace su. Saboda haka mu muna ga cewa in dai har aka bi tsarin da waɗannan hukumar kasashe kamar misali Dubai suke, ina ga cewa za a kawo gyara wajen samun nasarar kwato waɗannan kadarori da kuma hana fitar da kadarorin nan.
Daga ƙarshe, shugaban kungiyar HEDA Olariwaje Surajo ya bayyana cewa idan duniya na kan Najeriya a matsayin ƙasar da cin hanci da rashawa yi wa katutu, sai dai kuma ba haka abin yake ba, ganin sai da hanyoyi biyu za a iya cin nasarar hakan da yanayi mai kyau. Don haka suka haɗa gwiwa da ƙasashen biyu don neman mafita. Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashe biyar a nahiyar Afirka da suka yi ƙaurin suna wajen ta'ammali da kuɗaɗen haram, kuma aƙalla binciken ya nuna cewa an fitar da kuɗin Amurka dala $1,170,000,000 cikin shekaru goma. Kana ƙasar na asara aƙalla kuɗin Amurka tsakanin $1,015,000,000 zuwa $1,018,000,000 a duk shekara. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. Yanzu kuma bari mu leka ya mai babban birnin kasar Jamhuriyar Nijar, inda muka tattauna da Mutari Alhaji Garba bayan da aka fitar da sanarwar rage yawan waɗanda za su halartar bikin shirye-shiryen rantsar da sabon shugaba Muhammad Bazoum a ranar Juma'a 2 ga watan Afrilu na shekarar 2021. Alhaji Mutari ya yi tsokaci akan wannan sanarwa kuma akan tsohon shugaban kasa Alhaji Muhammad Isu. Ga rahoton hada muku. Yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen bikin rantsar da sabon shugaban kasar Jamhuriyar Nijar, Bazoum Muhammad, wanda ya lashe zaben 21 a watan Fabrairu da ya gabata a ranar Juma'a 2 ga watan Afrilu, ɗaruruwan 'yan Nijar a cikin kasar da kuma kasashen waje na shirin halartar wannan taron, sai dai sanadiyar wannan cuta ta coronavirus da ke ci gaba da yin barna a faɗin duniya. Shugaban ofishin da ke kula da tsaro na sabon shugaban kasar, Risa Agbulla, kuma wanda ke jagorantar tsaron wannan bikin, ya fitar da sanarwar cewa za a rage yawan waɗanda za su halarci taron domin cutar ta coronavirus, inda aka buƙaci shugabannin kasashen waje da kuma jami'an diplomasiya su fara shiga da farko. Dalilin haka muka tattauna da wani ɗan ƙasar Nijar, Mutari Alhaji Garba Azrori, wanda ya ba mu bayani.
A gaskiya an daɗe ana investiture, kuma ana rantsar da shugaban ƙasa, amma ba a taɓa yin tsari wanda ya dace daidai da lokaci ba, kamar wannan rantsar da shugaban ƙasa wanda za a yi Alhaji Muhammad Bazoum ranar 2 ga watan gobe.
To mun ji an ce a samu damar halartar wannan taron ba sanadiyar cutar coronavirus. Da ganin kuma goya baya wasu ba za su ce kamar su ba za su ji daɗi ba wannan sabon tsari da aka kawo.
Wato kamar yadda na gaya maka, ba a taɓa yin abin nan tsari ba kamar irin wanda aka yi nan, domin wannan tsarin da aka yi a sanadiyar wannan coronavirus ɗin nan an tanadi wurare 2-3. Wanda dukkan wanda ya zo akwai inda za a saka shi, akwai waɗanda za a kai Palais des Sports, akwai kuma waɗanda za a kai wajen Palais de Congrès, kuma salle de conference, sa'annan kuma akwai waɗanda za su je kai tsaye wajen rantsar da shugaban ƙasa a Centre Congrès na matsamagan dikin nan. Shi kaɗai wannan centre ɗin mutum 2,000 aka yi musu tanadin inda za su zauna, kama daga shugabanni na ƙasashen waje waɗanda aka gayyato da kuma for diplomat kamar ambassador wanda suke na Niger, da kuma 'yan majalisu na dokoki 166 waɗanda a gabansu ne za a yi wannan rantsuwa, da kuma mambobin gwamnati. Amma dukkan wanda ba daga cikin wannan ba, to ina kyautata zaton akwai inda ake musu tanadi kamar yadda na gaya maka wurare uku nan. Su kuma kamar wanda suke Palais des Sports da ko Palais des Congrès, su akwai ecran kamar ta TV ne za su kallo, amma da takardunsu na gayyata, kuma za su za a wata fasaha na'ura ce ta zamani kamar yanda ake a gabansu, haka za su kalli wannan abu.
To biya mi mutanen kasashen yankin Afirka ce akan wannan abu da bai taba faruwa ba, in ce a wannan yanki namu na Afirka, inda wani tsohon shugaba zai miƙa wani sabon shugaba ba da an yi wani hayaniya ba, ba da wani an yi cece kuce ba.
To abinda mutane suke faɗi shine wanda duniya take faɗi, domin duniya sun yi nazari sun ba da goyon bayan su kwarai da gaske, har ma kyaututtuka na duniya ake ba shi Muhammadu Isu, kama daga shugaban ƙasar Najeriya ta san ya ba shi lambar kyauta, kuma ya ci kyautar nan ta mu, kuma sai dai ga shi na ƙasashe da yawa na cikin duniya suna kiran shi suna yaba mishi akan wannan kyauta. Shi babbar shaida ce kwarai da gaske, kuma abu ne wanda ya fito da sunan Nijar gabaki ɗaya, yana daga cikin ƙudurorin shi na sunan Nijar ya hito, kuma sunan shi ya hito na aiki na gaskiya kuma koyi da shi.
Malam Mutare, ganin tsohon shugaban ƙasa zance Muhammadu Isu zai iya lashe wannan babbar lambar yabo ta zaman lahiyar da ake cewa Nobel Prize ta bashar ɗinkin duniya?
Insha Allahu Rabbi, domin jiyan nan Amerika ta yi message na Niger, ta tabbatar da sahihin zaɓe, kuma ta yi ba mu shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isu, kuma ta yi kira da Afirka ta ci koyi da Alhaji Muhammadu Isu. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai tabbatar da cewa Muhammadu Isu gurbin duniya ne.
A gaida mutari Alhaji Garba Azaruri, yanzu kuma sai rahoton mu na musamman daga Najeriya, inda rikicin jam'iyyar PDP mai adawa a jihar Niger, Najeriya na ƙara ɗaukar sabon tsaro. Domin kuwa bayan kasa samun shugaban jam'iyyar na wani dogon lokaci, a yanzu kuma wasu daga cikin shugabannin jam'iyyar sun ba da sanarwar dakatar da tsohon gwamnan jihar Dr. Mu'azu Babangida Aliyu Talban Mina daga zama ɗan jam'iyyar. Ga rahoto na musamman daga Mustapha Nasiru Basari.
A yanzu haka dai babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta auka wani sabon rikici a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Dama dai tuntuni jam'iyyar ta PDP take fama da rikicin cikin gida da ya yi mata tarnaƙi tare da dabaibayin da ya hana ta zaben sabon shugaban PDP a jihar ta Niger. Al'amarin da ya sa wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar ta PDP a jihar Niger suka fara dora alhakin ya mutsewar jam'iyyar ta PDP da tsohon gwamnan jihar Niger da ake yi ma lakabi da suna Chief Saban, wato Dr. Mu'azu Babangida Aliyu. Dama dai an daɗe ana kai ruwa rana a tsakanin tsohon shugaban PDP a jihar Niger Barista Tanko Beji da ke son yin tazarci a shugabancin jam'iyyar, da kuma injiniya Mukhtar mai samun goyon bayan tsohon gwamna Babangida Aliyu a ƙoƙarinsa na ganin ya samu shugabancin jam'iyyar ta PDP a wannan karon. Wannan al'amari na kikikaka dai ne ya sa wasu daga cikin shugabannin PDP a matakan gundumomi suka gudanar da wani taro a ranar Litinin dinnan da ta gabata, tare da ɗaukar matakin dakatar da tsohon gwamna Babangida Aliyu daga zama ɗan jam'iyyar ta PDP.
Ni sunana Mustapha Dan Sanda, ine ciyaman na sabon gari ward, sannan ni ne ciyaman na ciyamomi na Chanchega local government Niger state Mina na PDP. Gaskiya mun zauna mun tattauna saboda mun fuskanci matsaloli da yawa baya kusan wata 15 nan. An zauna stakeholders na Niger state gaba ɗaya, zone A, zone B, zone C, an yadda da maganan tazarce da maganan zunin, ba mu da maganan zabe a Congress namu, kowa ya yarda da wannan. Daga baya aka je COVID-19, issue na COVID-19, hutun COVID-19, sai muka ji wani dan takara ya je ya so form na chairman, wannan ya so form na kaza, wannan ya so form na kaza. Ana ta samun matsaloli a jami'a, jami'ar mu tana ta tafiyar hawainiya, ga activities members suna sha'awan jami'a nan saboda barakan da gwamnati ke ciki, wannan jami'a da ke da gwamnati a hannu APC take ciki, jama'a na tamararin wannan fatin, ana ta zawarci waɗanda suka fita suna neman su dawo. Amma matsalolin da ke faruwa sai muka ga gashi an ce ana son a ba da kiyateka don a yi zaɓe, an kawo mana ciza yayi watanni kaza barkatai an kasa yin zaɓe, an kawo mana wani ɗan Kano min dabawa ya zo ya zauna, ba mu fahimci komi ba. Kullum sai ana ta maganan za a yi zaɓe, za a yi zaɓe, sai a ce Chief Saban ya ce bai yadda a yi zaɓe ba, kuma a matsayin shi da muke girmamawa shugaba, babu wanda ya raina Chief Saban a Niger. In kaga an raina shi, shi ya ja mu kan shi reni, shine reni rashin tsaye da magana. A matsayin ka shugaba kowa na ma biyayya, kai gwamna shekara 8, to yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka ce mu ba za mu yarda da wannan ba, gara mu bashi suspension a party, ya tafi ya bar mana party tunda dama haka ya zo.
Masu ɗaukar wannan mataki dai na dakatar da Dr. Mu'azu Babangida Aliyu sun ce hakan shi ne zai kawo ma jam'iyyar ta PDP ci gaba mai ma'ana.
Sunana Buda Uezaka Luka, PDP chairman Mina South Ward. Ba abin da zai kawo muna bancin cin gaba na party, saboda shi din shi Talba shi yake dawo da hannu agogo baya, amma kuma jami'an PDP, masoyin PDP ba za mu ci gaba da ɗaukan wannan ba, gara shi wuce. Inda muka san ne shi siyasa is just a game of number, and Turawa kuma sun ce a leader that refuses to take his responsibility he have automatically turned to liability. Bangan dalilin da zai sa a sa ranar Congress kai a matsayin babba, an san babba you have to be neutral. Shi ya riga ya ɗauka sakin shi, muna da tabbaci saboda shi ya fide da ɗan takara na bayan shi Injiniya Mukhtar, saboda shi ne first person da ya endorsing Barista Tanko Beji, meaning ba wani da zai fito kuma lokacin ayi da kowa tafi.
To sai dai tuni magoya bayan tsohon gwamna Babangida Aliyu suka yi watsi da wannan mataki na dakatar da mai gidan nasu.
Sunana Jamilu Saidu, chairman na Chanchaga Local Government People Democratic Party PDP. To ai wannan maganar ma ni ina na dauke ta kaman mafarki ne, domin babban abun mamaki mutane da suke bani shine kaman ba san ma procedure na daukan mataki ba, domin partin mu party ne wanda take da tsari, wanda take operating the constitution. Duk mutumin da ka ja ka ce za a suspend din nashi a party, to za a je vote din shi ne, daga vote din shi za a cire shi, sannan a kawo mana local government mu tabbatar, sannan mu tura mu state, sannan in za su kai national ne na national akai, in kuma wanda zai tsaya state ne a tsaya. To wannan kun tashi ku je ɗan tsararu, wanda ma jiya mun yi meeting na state caller din mu je sun je sun ga shi political leader na state din Dr. Muaz Babangida Aliyu a gidansu. Waɗannan ma ni ban ma san ko ma su waye bane, rubutun ma gashi nan. To ciyamumi takwas da suka je wani ward suka fito, ward din su yake me yayi? Wannan ba maganar majority bane. Ka taba zuwa ka je kai Abu Babu local government, baka bi kundin tsarin mulki yanda ya tsara abin shi, baka ce kai kana so kai succeeding saboda biyan bukatun kanka. So mutane ne sun bi san rai, kuma za su ga abin da rai bai so, in Allah ya yarda. Amma mutun ya sani duk abin da ya shufa zai girba abin shi. Ai mu talaba shugaba ne, duk waɗannan maganganun da ake faɗa ma mu ba mu san da shi ba, don mu har yanzu mu bai ma ce mana koyo ba, ko mu san ba zai ce ba, don mu mun yi shi kowa. Muna kuma fatan in Allah da wannan abin daga nan zuwa wasu 'yan satuttuka kaɗan, komai zai yi ƙarfi, kuma fatan za ta yi ƙarfin da bata ma taɓa yi ba bai digresso ba, domin talaba shugaba ne insha Allah.
Shi ma dai Alhaji Sani Farin Doki, ɗaya daga cikin na hannun damar tsohon gwamna Babangida Aliyu ne, ga abin da yake cewa akan wannan al'amari.
Kuma da ma shi ta jam'iyya, shugabanci na jam'iyya ayyukan zo da irin wa'annan rikice-rikicen. Amma na san daga baya-bayan an riga an gama komai, kowa zai natsu kuma ya zo da hankalin shi a samu ci gaba.
Na'am, to amma yanzu da wannan dambarwar kana ga za ku iya kai gaci a zaben shekara ta 2023?
Insha Allah. PDP ta riga ta saba da irin wa'annan rikice-rikice na cikin gida, domin rikice-rikice na cikin gida.
Na'am, to amma Alhaji Sani, shi tsohon gwamna Dr. Muazu Babangida Aliyu, kuna ba shi shawarwarin da ya kamata kuwa ku na kusa da shi akan tafiyar jam'iyyar nan taku, dan da abin nan rigingimin nan sun yawa, ko bayan na kasa tsaye da ciyaman na jiha, akwai kuma sauran ƙananan hukumomi duka kusan ko'ina ana fama da wannan matsala.
Ai maganar ishu na ƙananan hukumomi an riga an ga an wuce wajen, wannan kuma magana da ake yi na maganar ciyaman na party. Kwamiti guda nawa aka sa, an zauna kuma an daidaita, an rubuta cewa kowa ya jaddada duk resolution da committee suka riga suka bayar kafin a zauna zama committee na sarakin nan. Duk resolution da aka yi kowa ya amince da resolution da aka yi.
To amma yanzu ku su waɗanda suka ɗauki wannan mataki, kuna da wani shiri na ku janyo su saboda ku fahimce ku, ku fahimci juna?
At the end of everything, duk abin da aka kawo a matsayi, an ce Beijing ya haƙura, shi ma injina Mukhtar ya haƙura, a kawo wani mutum domin ci gaban wannan jam'iyya. A to duk wanda kuma ya ce shi ba zai haƙuri ba domin ci gaban jam'iyya, zata ne yana da wani manufa na daban a kan shi. Wancan ya ce shi zai haƙura, waɗannan sun ce su ba za su haƙura ba. To ya za a ce mutum ya haƙuri a kawo wani don a ci gaba, fatin ta ci gaba, ya ce shi ba zai haƙura, sai dai shi karan kanshi. Wannan ai ba siyasa ba ne. Fata na shi ne shi barista Tanko Beji da injiniya Mukhtar su yi haƙuri a kawo wani ya maye gurbi a ci gaba da tafiya na siyasa, yanda fatin mu za ta yi nasara a zaɓen 2023.
Masu nazarin siyasar jihar Niger dai, da ma musamman jam'iyyar ta PDP, na ganin tun bayan rasuwar tsohon gwamna injiniya Abdulkadir Kure, jam'iyyar ta PDP ta rasa uwa da ma uba da ke zaman shamaki ga duk wasu rigingimu da jam'iyyar PDP za ta fada a jihar Niger. A yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda za ta kaya a wannan takaddama da kuma sanin wanda zai zama sabon shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Niger, wanda kuma watakila zai kai ta ga tudun mun tsira a babban zaben shekara ta 2023 da ke ƙara gabatowa. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
A yau ne jamhuriyar Niger ke karawa a wasan ta na karshe na rukunin ka na neman shiga kofin nahiyar Afrika na kullun kafa da kasar Madagascar a cibirin na Madagascar. Niger din ta sha kashi a wasan ta na karshe da ta yi a makon jiya a hannun Ivory Coast ko kuma Cote d'Ivoire da ta iso har a gida Stade General Seni Kunce na babban birnin mai tar gasawa ɗan Niger din na Mena National aya a hannu inda ta soke su da ci uku da nema abinda ya kara duhu da ma dosashe dukkan wata tamaha ta jin bilbishin yuwar shiga kofin nahiyar Afrika na kwallon kafa da zai wakana gasar Cameroon. A dai wannan rukunin na ka na tankade da rarraya gabanin wasan na yau da Madagascar jamhuriyar Niger din ce ke kutal a wannan rukunin da maki uku kawai bayan ta sha kashi so hudu yayin da ta yi nasara a wasa guda kawai a wannan rukunin na ka kasar Cote d'Ivoire ko Ivory Coast ce ke kan gaba da nasarori guda hudu yayin da aka shata so daya sai kasar Ethiopia ko kuma Ethiopia ko Habasha mai nasara uku yayin da aka markade ta so biyu sai Madagascar da ta sha kashi so biyu kuma ta yi nasara so biyu. Karawar ta jamhuriyar Niger a yau ba za ta canza komai ba wa ƴan Niger din da ya kamata su soma tunanin tankade da rarraya na kofin nahiyar Afrika na gaban wanda zai wakana a nahiyar Afrika kasar Cameroon. A nahiyar Turai kuwa yayin da ake kokarin karawa a gobe Laraba tsakanin kasar Ingila ko kuma Angletar da kasar Poland ko kuma Poland a tankade da rarraya na neman shiga kofin duniya na kasar Qatar na wasannin kwallon kafa. Ƴan wasan kasar Poland din ko kuma Poland su hudu ne su kamu yanzu haka da cutar coronavirus, sai dai har yanzu hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai bata yi furci ba game da wannan wasar wanda ake ganin har zuwa yanzu dai wasan zai yiwu. Ita ko hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai din UEFA ta dage karawar quarter final ko kuma quarter final na Champions League na mata na nahiyar Turai din tsakanin club din Paris Saint-Germain da Lyon da ya kamata ya wakana a gobe Laraba saboda kamuwar ƴan wasa shida mata na club din na Olympique de Lyon da ke rike da wannan kofin na Champions League na nahiyar Turai da kuma tawa PSG din daya da nema a karawar su ta karshe. Shi ko club din Manchester City na kasar Angletar ko Ingila ya bada sanarwar ficewar tauraruwar sa Kun Aguero a karshen wannan shekara ta kakar wasannin kwallon kafa na teburin Premier na kasar Ingila. Dan wasan mai shekaru 32 da haihuwa ya share shekaru 10 a club din na Manchester City na kasar Ingila ya buga wasanni 384 kuma su hudu yana lashe wasannin Premier na Ingila na kwallon kafa tare da Manchester City din. Haka zalika ya saka kwallaye hasso 257 wa club din na Man City, shine a tarihi mafi cin kwallaye a ragawa kungiyar ta Manchester City ta Ingila da za ta yi mutum-mutumin sa a bakin kofar filin wasanta domin karrama dan wasan da ake tunanin zai iya tsallakawa zuwa Barsa ta kasar Spain ko kuma Spain a kakar wasa ta shekara mai zuwa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Wani sabon rahoto da za a fitar yau Talata ya bayyana cikakken bayani game da asalin kwayar COVID-19. Ana iya samun yaduwar cutar daga jemage zuwa mutane ta hanyar wata dabba. Daftarin rahoton da kafofin labaran Amurka suka samu ya faɗa fitar kwayar cutar daga ɗakin gwaje-gwaje abu ne mai matukar wuya a matsayin dalilin barkewar cutar wanda aka fara ganowa tsakiyar garin Wuhan na kasar China a shekarar 2019, rahoton ya yi imani. Wasu 'yan bindiga ba a san ko su wane ne ba sun harbe wasu mata uku da ke aikin yaƙi da cutar shan inna Afghanistan, ɗaya daga cikin ƙasashen biyu da a duniya tare da makwabciyar ta Pakistan inda cutar ke ci gaba da gurgunta yara. Tashin hankalin na ranar Talata ya zo ne rana ta biyu da fara aikin rigakafin cutar shan inna na kwanaki biyar na bana a karon farko a ƙasar da ke fama da rikice-rikice. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin ranar Litinin kan garin Palma da ke arewacin Mozambique
wanda ya fara a makon da ya gabata kuma ya sa dubban mutane tserewa. Masu tayar da kayar bayan sun ba da wata sanarwa a ranar Litinin ta hanyar kamfanin dillancin labarai na Amak, suna cewa yanzu haka suna da iko da falma a garin da ke da kimanin mutane 75,000 ko mutane 55 sun mutu a fadan. Waɗannan ikirarin ba za a iya tabbatar da su ba.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe da Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri. Da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya ne, Niger kabar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel wanda ya tayar gabatar da shirin, da Julie the Gresham da ta hada mana sauti, da ma injiniyan mu na yanzu ni Abdul Aziz Adili Toro da na shirya kuma na gabatar, yake cewa ku huta lafiya daga sashen Hausa na Amurka. Wassalam.